kuma wasannin da aka buga na neman cancantar shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekarar 2018 wanda za a yi a kasar Rasha a jiya a nahiyar Turai an fafata inda kungiyar kwallon kafa ta kasar Isra'il ta sha kashi a hannun Spain da kwallo ɗaya ne ban haushi. Wales ma ba ta yi daɗe ba inda Ireland ta bi ta har gida ta doke ta da kwallo ɗaya da babu. Kasar Iceland ta samu nasara kan kasar Kosovo da kwallo biyu da nema sai Ukraine ba ta yi daɗe ba inda Croatia ta bi ta har gida ta doke ta da kwallo biyu da nema. Albania kuwa Italy ta bi ta har gida ne ta sa ta kwallo ɗaya mai ban haushi sai Finland suka sulhunta biyu da biyu tsakaninsu da kasar Turkiya. Serbia a gida ta doke Georgia da kwallo ɗaya mai ban haushi. Sai Moldova ta sha kashi a hannun Austria da kwallo ɗaya mai ban haushi. Haka ma a yau za a ci gaba da fafatawa a gasar neman shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekarar 2018 inda yau din a nahiyar ta Turai kasar Netherlands za ta karɓi bakuncin kasar Sweden sai Portugal su ɓarje gumi da kasar Switzerland. Ita kasar Portugal ɗin take buƙatar nasara a wannan wasa. Kungiyar kwallon kafa ta kasar Greece kuwa tana za ta karɓi bakuncin Gibraltar ne sai France fafata da Belarus. Ita kuwa Latvia za su karɓi bakuncin Andorra ne. Luxembourg za su ɓarje gumi da Bulgaria sai Hungary za su karɓi bakuncin Faroe Islands. Belgium kuwa a gida za su ɓarje gumi da kasar Cyprus sai Estonia da kungiyar kwallon kafa ta kasar Bosnia and Herzegovina za a fafata wasanni ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad inda a yanzu dai an samu jimillar kasashe sama da 20 a cikin 32 wanda suka samu tikitin zuwa gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekarar 2018 da za a yi. Idan muka dawo ɗaya bangaren kuwa an fidda jerin jadawalin sunayen 'yan wasa 30 wanda za su fafata wajen neman zama zakaran kwallon kafa ta duniya na bangaren maza na shekarar 2017 inda jaridar magazine France World ta fidda jerin sunayen. A cikin jerin sunayen akwai ɗan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta PSG Neymar wanda ya dawo daga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona sai Luka Modric na Real Madrid. Akwai Marcelo na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sai N'Golo Kante na Chelsea da kasar Ingila. Paul Dybala kuwa zai na cikin jerin sunayen daga kungiyar kwallon kafa ta Juventus sai Luis Suarez na Barcelona. Akwai Sergio Ramos na Real Madrid. Akwai Jan Oblak na Atlético Madrid sai Philippe Coutinho dan wasan tsakiya na Liverpool. Sauran 'yan wasan kuwa sun hada da Dries Mertens na kungiyar kwallon kafa ta Napoli sai Kevin De Bruyne na Manchester City na kasar Ingila. Akwai Robert Lewandowski na Bayern Munich da kasar Germany sai David De Gea mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na kasar Ingila. Sauran sun hada da Harry Kane na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham sai Edin Dzeko na kungiyar kwallon kafa ta Roma sai Antoine Griezmann dan wasan gaba dan kasar Faransa mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid. Akwai Toni Kroos na Real Madrid. Akwai Buffon mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Juventus sai Sadio Mane na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Akwai Ramil Falcao na kungiyar kwallon kafa ta Monaco sai Lionel Messi shahararren dan wasan tsakiya na Barcelona dan kasar Argentina. Akwai dan wasan Afrika nan mai taka leda a kungiyar kwallon kafa da Borussia Dortmund dan kasar gaban Emirates Aubameyang. A cikin jerin sunaye akwai Edons Cavani na kungiyar kwallon kafa ta PSG sai Mats Hummels na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Akwai Cristiano Ronaldo wanda yanzu aka sheke rike da kambun na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid dan kasar Portugal sai Eden Hazard na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Akwai Leonardo Bonucci na kungiyar kwallon kafa ta AC Milan sai Isco daga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Akwai matashin dan wasan nan dan shekara 18 da haihuwa Kylian Mbappe wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta PSG daga Monaco a wannan shekara. Wannan sune jerin 'yan wasan da za su fafata wajen neman zakaran gwarzon kwallon kafa ta duniya bangaren maza na shekara 2017. Iya abin da ya sauka kenan. Ci gaba da sauraron dandalin VOA. Huta lafiya.